This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sasha Hausa na Maryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Sarfila Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Alhamis 8 ga watan Agusta na shekarar 2024. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa zanga-zangar tsadar rayuwa da ake yi a jihar Rivers da ke kudancin Najeriya ta sake daukar wani sabon salo yayin da wasu 'yan bandaga a jihar ke farma jama'a. Sannan an jima kaɗan za mu buɗe layin wayarmu mu ba ku dama don ku kira ku bayyana ra'ayoyinku a kan batun zanga-zangar. Shin me yasa kuke gani hukumomi suka yi amfani da jami'an 'yan sanda a lokacin zanga-zangar ta tsadar rayuwa a Najeriya? Lambar da za a kira ita ce 202-980-6850. Kada a manta a sanya alamar plus a gaban lambar. Sannan kuma za mu kawo muku shirin yanayi da muhalli wanda Aisha Ma'azu ta shirya za ta kuma gabatar. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
To jama'a, assalamu alaikum. Da fatan mun sake samun ku lafiya ga labaran duniya. Muhammad Yunus, wanda ya samu lambar yabo ta Nobel, ya koma kasar Bangladesh yau Alhamis domin jagorantar gwamnatin riƙon ƙwarya bayan murabusin tsoho Prime Minister Sheikh Hasina. Yunus, mai shekaru 84, ya sauka a filin tashi da saukar jiragen Hasrat Sheikh Jalal na Dakar a wani jirgin sama daga birnin Paris. Kuma babban hafsan sojan ƙasar General Waka Uzaman da wasu manyan hafsoshin sojan ne suka tarbe shi. A rantsar da shi yau Alhamis jim kaɗan bayan saukarsa, shugaban ƙasa Mohamed Shahuddin ya rantsar da shi tare da ayyana shi a matsayin babban mai bayar shawara, matsayin da ke kusan mataki ɗaya da Prime Minister. Rikicin da ya fara ne da zanga-zanga adawa ta tsarin rabon aikin gwamnati ta kuma faɗaɗa zuwa babban adawa ga wato tsawon wa'adin Hasina, wanda ke nuna zargin cin zarafin bil'adama da maguɗin zaɓe. Sama da mutane 300 ne suka mutu a makonnin farko na zanga-zangar. Ana ci gaba da gudanar da yakin neman zaɓen shugaban ƙasar Amurka na shekarar 2024. Yan jam'iyyar Democrat Kamala Harris da Donald Trump na jam'iyyar Republican suna ƙoƙarin caccakar juna a kowace rana don tunatar da masu kada ƙuri'a kan gazawar ɗayansu. Harris ba ta ɓata lokaci ba a jawabin yakin neman zaɓenta kafin ta tunatar da masu kada ƙuri'a kamar yadda ta yi a ranar Laraba, cewa ta kasance mai gabatar da ƙara ta jiha a California, jihar da ta fi kowace yawan jama'a Amurka, wadda ta sanya waɗanda aka samu da laifi a gidan yari. Ta ce ta san irin nau'in Trump, wanda ta lura cewa shi mai laifi ne, wanda kuma aka same shi alhakin zamba ta miliyoyin daloli a harkokin kasuwancinsa da kuma ƙara raki kan maganganun ɓatanci. A ranar Alhamis, lokacin da Trump ya caki Harris, ya sanar da taron manema labarai na farko a cikin watanni a gidansa na Mar-a-Lago da ke jihar Florida. Wannan ya zo washe garin da abokin takararsa Jerry Vance ya zargi Harris kan rashin gudanar da taron manema labarai ko kuma zama don tattaunawa da wata kafar labarai a cikin kwanaki 18 tun lokacin ta zama kan gaba wajen zama 'yar takarar shugaban ƙasa ta jam'iyyar Democrat. A ƙasar Spain, 'yan sanda sun ƙaddamar da farautar tsohon shugaban Catalonia Charles Puigdemont a birnin Barcelona. Ɗan awaren na Catalonia mai farin jini ya koma Spain a ranar Alhamis, shekaru 7 bayan da ya tsere daga ƙasar yana fuskantar wanda ɗan san macin kama shi. Puigdemont ya yi tattaki a asirce daga gidansa da ke Belgium zuwa arewa maso gabashin Spain, ya kuma yi jawabi a gaban ɗan magoya bayansa tsakiyar Barcelona ƙarƙashin hancin jami'an 'yan sanda. Ba su yi yunƙurin kama shi ba. Puigdemont ya shiga cikin tanti marko kusa da shi bayan jawabinsa, daga nan ya fito da sauri ya shiga wata mota mai jira da ta yi awon gaba da shi. 'Yan sandan Catalonia sun kama wasu jami'ansu biyu bisa zargin taimakawa mishi wajen arcewa. To, labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. zanga-zanga masu ra'ayin mazan jiya da 'yan sanda suka yi tsammani a wurare da dama a fadin Birtaniya ba ta yi nasara ba a yau Alhamis, yayin da masu zanga-zangar adawa da wariyar launin fata suka fito cikin lumana. 'Yan sanda sun shirye yiwa faruwar wani tashin hankali a wurare 100 bayan shafin mako guda ana tashi-tashin hankula na rashin fahimta sakamakon harin wuka da aka kai kan wasu 'yan mata. Wuraren kasuwanci da yawa sun tattoshi tagoginsu saboda tsoron abin da ka iya faruwa.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai bangaren rahotanninmu. Zanga-zangar tsadar rayuwa da ake ci gaba da yi a jihar Rivers da ke kudancin Najeriya ta sake daukar wani sabon salo, yayin da wasu 'yan bandaga a jihar ke farma jama'a suna kuma sace dukiyar al'umma. Rundunar 'yan sandan Najeriya reshen jihar Rivers ta bayyana damuwa sosai akan yadda zanga-zangar a jihar Rivers ta rikide ta koma tashin hankali, kuma ta ce za ta dauki matakin da ya dace akan masu tada zaune tsaye. Wakilin muryar Amurka Lamida Abubakar Sokoto ya aiko mana da wannan rahoton.
Zanga-zangar gama gari da ke gudana a jihar Rivers ta dauki wani sabon salo to rana ta farko da yadda 'yan zanga-zangar suka fara zanga-zangar cikin kwanciyar hankali da limana, kuma suka bi manyan titunan jihar Rivers suna bayyana korafe-korafensu dangane da tsadar rayuwa da yunwa da ta addabi al'ummar kasar. To sai dai kuma daga rana ta 6 zuwa ta 7 har kawo yanzu, 'yan zanga-zanga mafi yawancinsu matasa sun mamaye inda ake gudanar da zanga-zangar, inda kuma aka fara kaiwa juna hare-hare, inda ake zargin wasu 'yan bindiga da kaiwa 'yan zanga-zangar farmaki. Haka kuma 'yan bindigar sun kai hare-hare a gidan wasu fitattun 'yan siyasa a jihar ta Rivers, lamarin da ya kawo hasarar rayuka da kuma dimbin dukiyoyi. Rundunar 'yan sandan jihar ta Rivers ta ce ba za ta lamunta ba, kuma a tsaye take wajen tabbatar da kare rayuka da dimbin dukiyoyin jama'a yayin zanga-zangar. Musa Olatunji Diso shine kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar ta Rivers ya ce
the Inspector General of Police especially have come out to talk about that kind of demonstration that we're talking about.
Yana cewa ne kamar yadda ka sani babban Inspector General na 'yan sandan Najeriya na kasa ya gargadi masu zanga-zanga kada su farma dukiyar jama'a. Haka kuma mu ma a jihar Rivers ba mu yi kasa a gwiwa ba don daukar irin waɗannan matakai, musamman ne yadda wasu 'yan bindiga suka fara cin karansu ba babbaka na farma 'yan zanga-zanga da kuma wasu fitattun 'yan siyasa. To labudda ba mu da wata kasa da ta wuce Najeriya, kuma dole ne mu samar da tsaro ga al'ummar jihar ta Rivers. Mun samu wasu bayanai na sirri da ke nuna cewar 'yan ta'adda na shirin kai hare-hare a sassan jihar ta Rivers. Ina so in tabbatar maka da cewa a tsaye muke domin tabbatar da kare rayuka da dukiyoyin jama'a.
Enlightenment is going on and we are ready to ensure that we maintain peace in this state.
Yan zanga-zangar tsadar rayuwa dai a jihar Taribas su ma dai ga abin da suke cewa dangane da wannan lamarin.
Currently all the security agencies have been made to into action to monitor the process.
Wannan yana cewa ne sunana Bari Amai yace halin da ake ciki a yanzu dukkanin jami'an tsaro na cikin shirin kota kwana domin zargin da ake na 'yan bindiga daga kai hare-hare yayin da muke gudanar da zanga-zanga, domin duba yadda zanga-zanga ke gudana a sassa daban-daban. Jema 'yan bindiga sun kai hari a yayin da muke tsaka da zanga-zangar, kuma sun ci zarafin wasu 'yan jarida, sai dai kuma daga bisani jami'an tsaro sun kama wasu su. Ko a yau ma dai mun fito zanga-zangar, amma kuma ba ko ina muka je ba domin gudun abin da ka iya bayowa baya. Bayanai dai na nuna cewar kungiyar 'yan bindiga ta yankin Niger Delta da suka aje makamansu wadda ke karkashin jagorancin Asari da Kubu a baya-bayan nan ta yi kurarin cewar kada wani ko wata ya gudanar da zanga-zanga a yankin na Niger Delta. Haka kuma a yankin kabilar Ibo mai jiwa jihohi biyar wato kudu maso gabashin Najeriya su ma sun zabi kasancewa gida kan kauracewa zanga-zangar matsayin rayuwa. Wani tsohon dan bindiga a yankin na Niger Delta, General Abe Abaku, ya ce za su ci gaba da gudanar da wannan zanga-zanga ta tsadar rayuwa.
Look, the Niger Delta people too will be involved in this protest because
yana cewa ne bari in gaya maka gaskiya, dole fa mu ci gaba da zanga-zanga a yankin na Niger Delta domin mu yi fito na fito kuma mun fito mun shiga wannan zanga-zangar domin kuwa akwai matsayin rayuwa da yunwa ga tabarbarewar tsaro. Manoma ba sa iya zuwa noma kuma babu abinci, ana ta samun tashi-tashin hankula kuma tsadar rayuwa ta riga ta yi yawa. Ka dubi sanatocinmu irin dimbin motocin da suke shiga, motocin su ma abin kallo ne, saboda haka ba za mu daina wannan zanga-zangar ba.
Yes. Including me.
Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Nigeria.
Madalla a gaida Lamido Abubakar Sokoto, shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. To yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Mai sauraro, assalamu alaikum. Barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashin Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Wata tawagar masu bincike daga Jami'ar Winston-Madison sun yi nazari akan wasu duwatsu wanda ya nuna cewa wata tana motsawa kuma akwai yiwuwar zuwa wani lokaci za a koma sa'o'i 25 sabanin 24 da muke amfani da shi a duku ne a yanzu. Ko me hakan yake nufi? Dan jarida kuma mai nazari akan al'amuran addini da kimiyya Aliyu Abubakar yayi bayani akan wannan al'amari, inda yace
wannan magana gaskiya ce, amma akwai abubuwa da ya kamata a fahimta kafin a gane yaya lamarin yake. Na farko dai, batun yanzu ba masana kimiyya suka gano hanyar da ake auna motsin wata da lokacin da yake zagaye da yadda yake da nisa daga duniya ko yake iya kusantarta. Tun wajen shekarun 1960 lokacin da ƙasar Amurka ta jefa kumbon nan na Apollo, wato ƴan sama jannati su Neil Armstrong sun girka wani madubi a duniyar wata wanda zai ba masana sararin samaniya a nan duniya za su iya harba laser wanda in ta je ta dake madubin za ta dawo, wanda yake auna musu distance din duniya da shi ainihin wata. To wannan ya tabbatar da cewa watan nan yana motsi, amma ya motsin yake? Abinda wannan laser ta auna shine yana motsin centimeter 3.8, bai ma kai centimeter 4 ban motsin da yake a shekara guda. So kaga wannan motsin idan zai dinga tafiya kafin yi, kuma a shekaran nan yana ƙara wannan motsin 3.8 centimeters da yake a shekara, yana ƙara tsawon lokaci na agogo da kawai 1.4 na millisecond. In ka ce millisecond, ana magana shi kansa second, in ka raba shi gida 1000 to kashi 1.4 yake ƙaruwa akan lokacin da yake akan duniya sakamakon wannan motsi na 3.8 centimeter da wata yake. So kaga idan wannan abu zai ci gaba bai canja ba, zai dauki shekaru kusan miliyan 500 nan gaba kafin a ce wannan millisecond din ya taru har ya samar da tsawon awa guda. So maganar cewa za a sami bambancin agogo wani na abu zo a gani, gaskiya duk magana ce ta mutane. Ba dai a ma duniya ta kai shekara miliyan 500 nan gaba, to kaga ba mun ba sai dai jikokin tattaba kunnan mu. So don haka babu wani abun fargaba cewa wai wannan motsin da yake zai kawo wani significant change na yadda muke awan lokaci a doron duniya, amma hakika gaskiya ne wata yana shifting. Kuma da matun asalin farko ma san da aka halicci duniyar da watan, ya yanayin lokaci yana canza, dan a wancan lokacin da yake duniyar da watan suna gudu da sauri, to kaga juyawar ta sa awa 6 ne maimakon yanzu awa 24 da yake. To amma hankali ta sauke stabilizing, so yanzu kuma yana kan wannan zai ta tafiya haka zuwa wani lokaci. So kafin a ce an samu lokacin da zai ma daina tasiri akan lokacin mu, watakila sannan rana ma ta yi bindiga ta fashe ta haɗe da watan da ita duniyar kanta, don ana magana sai nan da shekaru biliyan kusan tara kafin wannan lokacin ya faru. Saboda haka magana ta gaskiya shine wata yana motsi, amma wannan motsin da yake ba zai affecting din yadda muke kirga agogo a doran duniya a wannan lokaci ba.
Sannan a ƙarshen watan Yulin da ya gabata ne, mujallar Popular Science ta wallafa wani labari da ya game da jiragen sama na fasinja, inda a farkon watan Yulin watan nan wasu mutane suka jikkata bayan wani mummunan gargada a cikin wani jirgin Air Europa wanda ya taso daga Spaniya zuwa Uruguay. Sannan kafin nan ma a ƙarshen watan Mayu an samu wani al'amari mai kama da wannan, inda wani mutum da ake harsashin bugun zuciya ya samu ya ce gagarunku bayan wata mummunar gargada da ta auku cikin wata jirgi mallakin Singapore wacce ta taso daga London, wanda a dalilin wannan na tuntubi Farfesa Abubakar Mamman Manzo na Jami'ar Tilaberi, wanda ya ce wannan al'amari baya rasa nasaba da sauyin yanayi.
Shi dai abin da za a iya ganewa cewa gargada yanzu ta yi yawa, saboda bayan da za a yi kai tahiya awa ɗaya awa biyu cikin jirgi baka shiga gargada, musamman ma a wajajen da ake da manyan kamfanunnuka wanda suke hutar da kaman iskar su na abubuwan da suke sarrafawa. Kenan in ta zo ga duwatsun nan sama take, to a lokacin da ta yi saman nan kenan tana iya ta yi sama har daidai inda za ta iske daidai inda jirgi yake tafiya. A lokacin nan idan haɗuwa wannan yana iya kawo wannan aji wannan gargada sosai cikin jirgi. Zahin rana ko kuma in ce temperature ko temperature da Faransanci, wannan ma wani abu ne wanda yake yana iya kawo gargada cikin jirage, abu ne wanda yake zahi yana ba da iska wanda yake tana yin sama. Duk abin da zahi yanzu cikin wuta bai da zahin saman wuta, to a lokacin da aka samu zahin rana sosai, to wajajen wannan duka wannan zahin tirin na ƙasa da ke wuta yana yin sama ne. In yi sama kuma a lokacin nan kan ya samu ya rage ƙarfin shi, shi ma kamar yadda ka san an hura mai ake ce mata wannan a makera inda ake hurin wuta, to haka ne ma daga ƙasa wannan iskar nan mai zahi take huruwa ta yi sama. To in ta yi sama ka gani kenan wannan ya zama to ita ma iska ce mai ƙarfi mai zahi wadda take zuwa ta iske jiragen nan, kuma a lokacin nan dole ne sai abin ya girgiza ku. Wani lokaci ana samun wannan gargada tare da duka abin da ya shafi yanayin canjin yanayi, yanayin gurɓacewar yanayi, da kuma duka abin da yake illolin da yake iya kawowa, musamman ma wanda ake samu kamar a ƙasashe wanda suka ci gaba sosai kamar su Amurka, su China yanzu inda ake da su Ingila da sauran ƙasashe wanda an san lalle suna da ci gaba bisa kan abin da ya shafi industry ko kuma ma'aikatoci na zamani wanda yake suna da cikin yanayinsu suna hutar da gas-gas na kamfanoni da yawa wanda yake suna yin sama kuma a wannan wajajen da an zo sai a ji.
Wannan kina cibiyar da ke kula da al'amuran yanayi a Amurka ta ce akwai yiwuwar za a fuskanci matsalar guguwar hurricane, wanda suka ce yana da alaka da hauhawar alkaluman zafin teku da ake fuskanta wanda ya wuce kima. Cibiyar ta ce sauyin da ake fuskanta ya yi tasiri akan yanayin da ke haifar da guguwa ta hurricane, wanda ba a taba samun aukuwar yawan guguwar da ake hasashe ba. A wata tattaunawar da nayi da Dr. Murtala Uba Muhammad, malami a Jami'ar Bayero, ya ce baya ga matsanancin zafi, yanayin El Nino yana tasiri akan irin waɗannan guguwar.
El Nino abu ne da yake da alaka da yanayi, yana da alaka da kadawar iska. Akwai iska da ake ce air mass, wacce take iska ce mai ƙarfi da take kadawa ta saman teku. To duk lokacin da ta zo ta saman teku zai zamana ta kada ruwan teku din nan, igiyoyin teku sun motsa. Galibi saman teku shi yake da dumi sama da kasanta. Akwai abin da yake faruwa da ake cewa yan suti ne El Nino Sea Oscillation, wanda yake wannan abu ne na yanayi da iska ko kace air mass take kadawa zuwa yamma. To lokacin da ta kada zuwa yamma, ruwa da yake mai dumi sai ya yi yamma, na haka abin zai taso a saman teku shine abin da yake mai sanyi. To idan ya zama na wannan iska da take kadawa ta kada amma bata kai ga tunkuɗin ruwan duka zuwa yamma ba, sai zama an samu break, an samu karyewa. To wannan sai ya sanya shi wannan ruwa mai dimi mai kon ya kada zuwa yamma, sai ya kado zuwa gabas. To idan ya kado zuwa gabas inda yake gabashin, sai zama da sun samu dimi, an samu dimi. To wannan shi ake cewa El Nino. To shi El Nino akan same shi a wasu lokuta kuma a samu La Nina. To
mai sauraro, a nan ne kuma za mu dasa aya a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan makon. Zuwa makon gobe, idan Allah mai kowa mai komai ya amince, za mu dawo da ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin bakin namu da dokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka, musamman ma Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu nake muku sallama. Madalla a gaida Aisha Ma'azu. To yanzu kuma lokaci yayi da zamu bude layin wayar mu dan mu ba ku dama ku kira ku bayyana ra'ayoyinku. Akan shin me yasa kuke gani hukumomi suka yi amfani da jami'an 'yan sanda a lokacin zanga-zangar tsadar rayuwa a Najeriya? Mun samu kira na farko daga Kwara.
Assalamu alaikum. Wa rahmatullahi, mai magana Bello Garba ina Sokoto a Najeriya daga nan Kwara.
To malam
eh abin da ke sa shugabanni suna sa 'yan zanga-zanga suna murkushe, musamman masu zanga-zanga suna sa 'yan sanda suna halin su da sauransu da ya yi musu abubuwan da ba daidai ba. To muna ganin rashin adalci shugabanni da kuma rashin gaskiyarsu.
To ina ga layin malam Bello Garba ya goce, yanzu kuma bari mu je Kaduna. Assalamu alaikum, da wa muke magana daga Kaduna? Malami daga Kaduna ko kana tare da mu? To ina ga layin malami daga Kaduna ma ya goce. To daga Jigawa mu ne maka mara ba, da wa muke magana?
Alhamdulillah, kuna tare da Rabi Saura.
To muna jin ka malami
Saura kan layi. Babban dalilin da yasa jami'an tsaro suka fito, gwamnati ta fito da jami'an tsaro, saboda hadarurrukan da za su iya faruwa, saboda akalla daman gwamnatin tarayya a gwamnati ta yi hasahen cewa wannan yamutsi zai iya janyo asarar dukiyoyi da rayuka. To da haka wannan shine babban dalilin da yasa gwamnati ta fito da jami'an tsaro. To da haka gaskiya wannan abin da ya faru babu riba, su talaka ba su riba ba, gwamnati ma ba su riba ba. Amma dai Ubangiji, muna roƙon Allah kada Allah ya sake kawo mana wannan yanayi da muka shiga a Najeriya. Da fatan za ku tashi lafiya.
Mun gode Malam Rabu, yanzu kuma bari mu je Nasarawa. Assalamu alaikum, da wa muke magana daga Nasarawa?
Kuna tare da Babawo ne mai agogo na nan cikin garin Jigata.
To muna jin ka Malam Babawo.
Yawa, na ji labar kamar yadda ka san hukuma ba za ta tsaya ta ga ana ma mutane asara kaya haka ta sa ido ba. To kaga irin wa'innan abubuwan da suke faruwa na kwashe-kwashe sace-sacen da wasu suka bi baya akan zanga-zangan da ake yi, to dalilin da ya sa za ka ga hukuma ba za ta taɓa yarda da wannan tsarin ba. Bazin haka ni a iya fahimta na ina ganin cewa kamar yadda suka gani ana irin wa'innan abubuwan da bai dace ba, sai sa ta ga hukuma ita ma ta nuna ƙarfinta a ciki. Saboda me ka ga wani ba ruwansu da wayan magana wa wannan zanga-zanga ya kulle ta zo, amma ana tsada da kuma ka bai kyau ba. Ka ga irin wannan tsarin in ka ce haka ake yin zanga-zanga a nan Najeriya, gaskiya abin ba zai mana daɗi ba. Allah.
To mun gode Malam Babawo, yanzu kuma bari mu je Sokoto.
Hello.
Hello, da wa muke magana daga Sokoto?
Muna tare da Gardeners for Ganga.
To muna jin ka Malam.
Wato ni a ro fahimta dangane da wani abu da ake yi na zanga-zanga na hukuma ta sa ƙarfi ciki. To gaskiya ba haka dace sai ba. Saboda dai ɗan ƙasa na da damar da ya yi zanga-zanga, amma kuma an ci a yi tilimara. To su ba ta gari su da shigo cikin wanga zanga-zanga suna zaha a bai cin haka waɗanda ya kai. Ya dace a ce su hukuma to duk inda suka samu kayan gwamnati su tare, a kare kayan gwamnati kuma dukiyoyin mutane kuma a kare musu dukiyoyin mutane, za a kawo zanga-zanga har da Allah kawo ƙarshen wannan matsalar.
saboda rashin adalcin hukuma shine kawo ga matsala kawai.
To yanzu kuma bari mu je Kaduna. Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Kaduna? Malami daga Kaduna, ka dan gusa daga wurin rediyon ka dan aji ka ba mu jinka. To ina ga dai layin malami daga Kaduna ya goce, yanzu bari mu je Jamhuriyar Niger. Assalamu alaikum, da wa muke magana daga Niger?
Wa alaikum salam, kuna tare da wani gwamnati da sarauta Africa Community of Governments ta wani gwamnati adal da Jamhuriyar Niger.
To muna jinka.
To ni ra'ayi na da zan ba da gaskiya da ake da tarihin Najeriya. An kai da sa'in sanda, wannan yana da kyau. Kuma da yake dai kan da zanga ba ta ba ta samu makafa a duniya, kuma ya kamata a ga shi ke yi da a cikin wannan yini masara. Kuma da kuma ina kira da shi wurin kafa tarihin Najeriya, dan Allah ya rabu kai ne, ya rabu gani da wurin kafa wurin saboda matsan suna ciki. Abin bai ne sai da dai kuma da tsadar rayuwa ta rayuwa, ina fata a zuwa zanna a gyara su ko rufin zanna. To da mun san din da mali Burkina mun karabu da su shi rabu gani da su. Assalamu alaikum, na gode.
To mu ma mun gode. Yanzu kuma bari mu je Borno.
Wa alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Ina magana da Abubakar Abdullahi daga nan Borno.
To muna jin ka Malam Abubakar.
Eh to kamar yadda dai talaka yake zanga-zanga gwamnati zai fito ya mulki shi wanda yake adalci ne, duk inda yake talaka yana zanga-zanga akwai ni alƙawarin da gwamnati bai shika matalaka ba, ba a zanga-zanga haka MP kawai, duk wanda suke shiga zanga-zanga ba suna so suke shiga bane. Dalili ne yake tasowa wanda zai fi ƙarfin su sai su nuna cikin su ta bangaren zanga-zanga.
To mun gode Malam Abubakar Abdullahi daga Borno. Yanzu kuma bari mu je Kebbi.
Assalamu alaikum, sunana dan Asaba mai sata daga nan Yahuga jihar Kebbi.
To Malam dan Asaba, muna jin ka.
To gaskiya ni abinda yasa nake ganin shugabannin mu suna sa ƴan sanda suna kisan masu zanga-zanga. Najeriya dai ba san darajar rayuwar dan adam ba. Talaka ba shi da gata a Najeriya. Dama suna amfani da talakawa ne idan suna son a jefa musu ƙuri'a. Da zarar an jefa musu ƙuri'a to talaka ya biya su. Ko a raye ko a mace babu ruwansu. Sannan ina kira ga kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta shigo ciki ta bibi irin kisan gidan da ake masu zanga-zanga masu neman ƴancinsu.
To amma Malam dan Asaba, ban tare numfashinka ba, su ƴan sandan kisa kawai suka yi, babu wani abu da suka yi na alheri ko?
Ga bidiyo nan ana yawo da shi, ga bidiyo nan ana yawo da shi, ga bidiyo nan. Yanzu duniya a tafi hannunka ne. Ga waya ana ɗauka, ana zanga-zanga ana ɗauka, ana ganin yadda ana watsa siyagas, ana watsa ruwan zafi har da kisa ma ana yi. Ya kamata gaskiya fi sabilillahi gwamnatin Najeriya ta dakatar da wannan al'amari. Idan ta kashe talakawa wato wa za ta jagoranta ne?
To Malam dan Asaba, mai fata daga Kebbi, mun gode da ra'ayinka, kuma lokaci ya daga mana hannu a yanzu, don haka za mu rufe layin wayoyinmu, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake ba ku wata damar domin bayyana ra'ayi. Yanzu kuma ga labaran duniya, amma wannan karan a takaice.
To mai ru'a takaice, Muhammad Yunus, wanda ya samu lambar yabo ta Nobel, ya koma kasar Bangladesh a yau Alhamis domin jagorantar gwamnatin riƙon ƙwarya bayan murabus ɗin da tsohon Prime Minister Sheikh Hasina ta yi. Yunus mai shekaru 84, wato mai masu 84, ya sauka a filin tashi da saukar jirage na Hasrat Jalal na Dhaka a wani jirgin sama daga birnin Paris, kuma babban hafsan sojin ƙasar ne da wasu manyan hafsoshin soja suka tarbe shi, ya samu farni daga magoya baya. A ci gaba da gudanar da yakin neman zaben shugaban kasar Amurka na 2024, ɗan jam'iyyar Democrat Kamala Harris da Donald Trump na jam'iyyar Republican suna kokarin cika juna a kowace rana don tunatar da masu kada ƙuri'a kan gazawa ɗayansu. Harris ba ta ɓata lokaci ba a jawabin yakin neman zaben ta kafin ta tunatar da masu ƙuri'a, kamar yadda ta yi a ranar Laraba cewa ta kasance mai gabatar da ƙara ta jiha a California, jihar da ta fi kowace yawan jama'a Amurka, da ta sanya waɗanda aka samu da laifi a gidan yari. Shi kuma Trump ya sanar taron manema labarai na farko a cikin watanni a gidansa na Mar-a-Lago da ke Florida. Wannan ya zo washegari da abokin takararsa Jerry Vance ya zargi Harris kan rashin gudanar taron manema labarai ko kuma zama tattaunawa da wani kafar labarai a cikin kwanaki 18 tun lokacin ta zama kan gaba wajen 'yar takarar neman shugabancin ƙasa ta jam'iyyar Democrat.
To da takaitattun labaran muka kawo karshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. A madadin Sarfila Hashim Gumel da ya taya na gabatar da shirin, da Julie Leathers Gresham wadda ta hada shirin da kuma bada umarni, da ma engineer mu Miss Kila, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.